Washington VOA. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sule ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri yau Juma'a 7 ga watan Janairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi bikin wanke shi da majalisar dattawan Amurka ta yi daga zargi-zargen da ka kai ga tsigewa yana mai habarci da caccaka. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da yaki kan gunyar cutar nan ta mura mai saurin kisa. Sannan shugaban jam'iyyar Democrat na kasa a nan Amurka Tom Perez ya yi kiran da a sake kiraya gurbin zaben ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar.
Cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu takaddama tsakanin Amurkawa yayin da a karo na farko aka yi tabargaza a zaben fidda dan takarar shugaban kasar Amurka.
An dan samu tangarda a wannan karin gaskiya da kun san za a ce ba a taba samun ta a wannan zaben fidda gwani na Iowa.
Gwamnatin Najeriya na kokarin maida kasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa yayin da al'umma ke ta ƙara kira ga gwamnati da ta ƙara gaimi akan magance wahalhalun rayuwa.
Abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a ɗauka don a buɗe ƙofofi na shigo da jari a ƙasar nan kuɗi daga ƙasashen waje.
Idan ana biye da mu za a ji cikakkun waɗannan bayanai kuma a cikin shirin za ku ji shirinmu na da ɗan gari. To amma fa duk kafin nan sai an saurari yadda duniyar ta waye gari.
To assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira biki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshenta kuma suka wanke shi. Tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa, Trump ya yi alfaharin ɗaga wata jarida sama ɗauke da labarin da ke bayyana wanke shi da aka yi. Ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar White House da cewa jawabi ne zai yi. Ya ce ba haka abin yake ba.
And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of it's a celebration.
Shugaba Trump ya ce kuma wannan fa ba taron manema labarai ba ne, ba kuma jawabi ba ne, ba wani abu ba ne, kawai biki ne saboda mun yi nasara. Ina nufin mun yi nasara, an tsananta mana babu gaira babu dalili, babu laifin da muka yi, babu laifin da muka yi. Ina mai amsa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata, amma ba da gangan ba, la shakka na aikata wasu kurakurai. To amma dai ga sakamakon abubuwan da aka mana. Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar Democrat suka kuduri aniyar ganin bayansa. Ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. Tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako, an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba Trump ya yi ƙarya ta shara da ta ce wai ta kan yi masa addu'a, sai ta ce
I don't know if the president understands that prayer or people who do pray.
Nancy Pelosi ta ce ban san ko shugaban kasa ya ma san wani abu game da addu'a ko kuma mutanen da kan yi addu'a ba. To amma mukan yi addu'a ma Amurka, mukan yi kuma su addu'a. Shugaban kasar China Xi Jinping ya yi shelar kaddamar da abin da ya kira yaki na jama'a kan mugunyar cutar mura ɗin nan ko coronavirus a turanci, wadda ta ɓarke a kasar kuma take ta kashe mutane kulle yomin. Jami'ai a lardin Hubei, inda aka fara samun ɓarkewar cutar, da safiyar yau din nan Juma'a sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu suka kai sama da 600 sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar wajen 2500 wanda ya sa jimlar ta kai 30,000 a Amurka Shugaban jam'iyyar Democrat na ƙasa baki ɗaya Tom Perez ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wanda aka yi a jihar Iowa wanda aka kammala fitar da sakamakonsa jiya Alhamis bayan da wata tangarɗar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci. Wannan abin ya fa'isa saƙon da Perez ya tura ta kafar Twitter kenan. Kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben da za a yi a wannan shekara ta 2020.
To an jima kaɗan Ibrahim Garba zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan. A karo na farko an yi tabargaza a siyasar Amurka inda zaben fidda dan takarar shugaban kasa ya zo da wata babbar takaddama wanda yasa aka shiga shakku akan sakamakon da ya dinga fitowa gutsun-gutsun. Abokin aikin mu Murtala Faruku san inna wanda ya je inda aka yi zaben a can Iowa ya tattauna da wani mai bibiyan diddigin zaben Malam Hassan Sallau Jibiya inda ya fara da tambayar sa makomar siyasar Amurka da kuma me ake ciki wanda duniya ke koyi da ita sai ya ce
to Malam Hassan a matsayinka na mai sharhi akan musamman lamuran siyasa a nan Amurka kaga yadda ta kaya a zaben fitar da goni na farko da aka fara yi a jihar Iowa na musamman na jam'iyyar Democrat ya ka kalli sakamakon zaben
to wato an dan samu tangarda a wannan karin gaskiya da kuma san za a ce ba a taba samun ta a wannan zaben fidda goni na Iowa saboda yana da muhimmanci sosai ka san wannan shine waje ko jiha ta farko wanda Amurka take da tana kuma cike da tarihi shi wannan zaben yawanci zaka ga waɗanda suka yi nasara a wannan zaben to su ne kuma za su ji har su yi ainihin takarar shugaban kasa saboda haka ba karamin muhimmanci wannan zaben Iowa yake da shi ba amma duk da haka na an samu zaben gaskiya muhimmanci to sai gashi kuma aka zo ana ta sauraron sakamako ranar Litinin da ta gabata kenan har zuwa da dare har aka kwana ma washegari ranar Talata an samu tangarda wata sabuwar manhaja da aka kirkiro ta za a yi amfani da ita wajen wato tattara sakamakon zaben to shi ne da yake ta ba su gardama har sai da aka koma dai ana tattarawa da takaddu wato aka yi watsi da ita ban haje shi yasa ake ta wannan takaddamar yanzu halin da ake ciki ana kai da kai tsakanin dan takarar shugaban kasa Pete Buttigieg da kuma shi Bernie Sanders to ana ta tunanin a tsaya a haka ne ko kuma a sake ainihin ba a sake kirga kowace ƙuri'u ba amma a sake ainihin ziyarcin sakamakon kowace mazaɓa a ga cewa ko akwai wani kuskuren da aka yi
gabanin bayyana ma sakamakon zaben a yau shi ɗaya daga cikin 'yan takarar Bernie Sanders ya yana jawabi ga magoya bayansa ya kamar kaddamar da kanshi a matsayin kamar shi ne wato ya lashe wannan zaben farajiji wanda shi kuma ake ganin shi ne ke kan gaba kamar yadda sakamakon ya bayyana shi kuma ya fito ya bayyana cewa shi ne ya lashe wannan zaben ya kake kallon wannan takaddama a tsakanin waɗannan 'yan takara din
to gaskiya ba abin da zai taimaka ma 'yan Democrat bane baki daya saboda idan aka ce an fara takaddama tun daga wannan mataki na tattara sakamako a jihar farko ta wannan zabe na fidda goni inda aka ce an samu matsala tun daga wannan gaskiya ba zai taimaka ma 'yan Democrat ba ba karamin zabe bane wannan. Ya kamata a ce gaskiya sun fito da karfi a ce idan takarar da zai yi nasara wannan zaben fidda goni ya zama cewa yana da goyon bayan kusan dukkan 'yan Democrat, yanda za su iya kalubalantar shi shugaba mai ci yanzu, tunda ka san shi ma zai yi takara. Saboda haka kuma yawanci dama shi wanda yake da shugabanci yana da karfi sosai, saboda shi kamar yanzu ko yanda kowa ya sani an yi jam'iyyar Republican kusan a ce illashirin su suna bayan shi shugaba Trump. To in ba sun samu sun dinke wannan barkar da ta shigo ba yanzu, tun a yanzu da wurwuri a cikin wannan harka ta hidda gwanin, to gaskiya za su fara da matsala.
Sai a biyo mu can an jima a cikin shirinmu na hantsi don jin cigaban tattaunawan. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga kuma Ibrahim Garba da ƙarin labaran.
To shugaban Amurka Donald Trump ya gana je Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya a fadar White House, inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattauna yarjejeniyar cinikayya da ƙasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a faɗin Afirka, kuma wata muhimmiyar ƙawar Amurka ce. Sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zurfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayyar mu da ƙasar ta Kenya, a cewar wakilin Amurka wajen tattaunawar cinikayya Robert Lake Leeser. Ƙasar Kenya na da matuƙar muhimmanci ga Amurka a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin daƙile tasirin China a nahiyar Afirka. Tun dai sama da shekaru goma da suka gabata ne China ta sha gaban Amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin Afirka. Sojojin Isra'ila aƙalla 12 sun samu raunuka bayan da wani Bafalestine ya yi kansa da mota jiya Alhamis a birnin Kudus. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin na Kudus lokacin da aka kai masu wannan haran. Mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba. A halin da ake ciki kuma an bindike wani Bafalestine dan shekaru 19 a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron Isra'ila a birnin, wato a yamma da kogin Jordan.
Gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fagen rahotannin namu, gwamnatin Najeriya na kokarin maida kasar turbar bunƙasar tattalin arzikin ƙasa don magance matsalolin rayuwa da al'umma ke fuskanta. Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Najeriya, Umar Faruk Musa.
Duk abun da ake ana cewa an samu sauci ga wanda yake son shigo da jari kasar waje, wannan kwamiti na ba da shawara akan tattalin arzikin shugaban Muhammadu Buhari yana ganin cewa akwai sauran aiki a gaba, kuma a tashi tsaye don a bude don irin arziki da Allah ya ba wa Najeriya, musamman na jama'a. Su ba su ga cewa wannan illa ba ne, amma a yi amfani da wannan don ya kyakkyawan tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen da suka fi haɓaka yau a tattalin arziki a duniya, China da India kamar yadda suka ba da misali. Yawan jama'a shi ne ya sa ta cewa muke kyakkyawan kasuwa.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in hudda jama'a ofishin gwamnatin tarayyar Najeriya, yana ba da gundarin bayanin da ya biyo bayan tattaunawar shugaba Muhammadu Buhari ya yi a karo na farko tun lokacin da ya kaddamar da ko ya rantsar da majalisar tattalin arziki da ke bashi shawara, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ce za a amfani da shawararsu wurin inganta tattalin arziki na Najeriya, samar da ayyukan yi, yaki da talauci, yaki da matsalolin da ke haddasa matsalolin tsaro a kasar, da kuma tabbatar da al'umman Najeriya sun ci moriyar demokradiyyar da suka zaba tun lokacin da ya zama shugaban kasa a Najeriya. To da yake wannan taro an yi shi a firce ne tsakanin shi shugaban kasar da mayan jami'ansa da kuma masu ba da shawara akan wannan sha'anin tsaro na kasar, na nemi Malam Garba Shehu ya kara min haske dangane da burin da 'yan Najeriya suke da shi da kuma irin matakan da ita gwamnatin ke dauka wurin tabbatar da an kawo canji a sha'anin matsaloli na rayuwa, musamman tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta, inda yake cewa
akwai abubuwa da suka taso da su da yawa waɗanda suka shafi matakai da ya kamata a dauka dan a huda kofofi na shigo da jari a kasar nan kuɗi daga kasashen waje don idan ba dan haka ba suna da fargabar cewa tattalin arziki zai iya samun matsala yayin da wasu abubuwa suka faru yanzu kamar a ce ba fata ake roko farashin mai a duniya ya kare suka ce ba wuya Najeriya ta shiga cikin halin wallahi kuma musamman idan ma za a bude kofofin shigo da jari daga waje a dauki matakai don a gyara matsaloli a nan cikin gida
amma mallam Garba tun kafin yanzu akwai lokuta daban-daban da shugaba Buhari ke maganar buɗe tattalin arzikin kasa don a rage dogara ga mai kuma a yi dauki matakai na yin taruka na buɗe hanyoyin shigo a saka jari kana nuhin wayannan ayyukan ba su yi tasiri bane sai yanzu ne wannan majalisa za ta bada wannan shawara sanin ya aiki
eh ai ba wai koyewa ake ba abinda suke nunawa yadda al'ummar Najeriya take bunƙasa yadda ake hayayyafa jama'a na ƙara yawa su a tsarin su na auna ci gaban tattalin arziki bai kamata a ce yawan sauri ko kuma habakar al'umma a ƙasa bai kamata ya wuce habakar tattalin arzikin ƙasar ba kuma yau in an kiddige lissafi Najeriya an ce yawan jama'a Najeriya yana ƙaruwa wajen kashi 3% tattalin arziki kuma yana ƙaruwa kashi 2.8%
to wani abu Malam Garba shine a duk lokacin da ake magana tattalin arziki abinda ke zo ma ƴan Najeriya shine ya an dauki mataki da zai rage hauhawa farashin darajar naira wato faɗa da darajar naira ke yi da kuma hanyoyin da mutane za su ƙara samun kuɗi shiga aljihun su domin ko da dola ba ta buge naira ba kwarai da gaske idan mutum bai da aljihu mai ƙarfi ba zai iya samun wani buri na rayuwar shi ba
to ni ba zan so in bude maka abubuwa da yake duk an tattauna su a asirce ba amma wannan majalisa ta ba da shawara ta tattalin arziki suna la'akari da ra'ayi na shugaban Muhammadu Buhari wanda bai da niyyar canja shi da bai da canja ba yanzu ma ba zai canja ba shine duk abin da zai yi a gwamnatance kada yi abin da za a kafa talaka
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in huda jama'a da yada labarai a fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Nigeria
to a gaida Umar Faruk Musa kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kwani sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com da kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba da dan gari
da dan gari ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da su
Assalamu alaikum jama'a barka da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin haɗin gwiwar tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da tashar Alfa Radio mai suna da dangari sunana Abdul Mugisi Idris zan gabatar muku da wannan shiri mai bibiyan tarihi da zamantakewar al'umman karkara da kuma neman sanin matsalolin su a cikin shirin mu na yau za mu yi tattaki ne zuwa zangon Oyoko da ke jihar Ashanti Ghana wanda ke da nisan tafiyar kilomita 24 zuwa 25 daga babban birnin jihar Ashanti wato Kumasi zangon Oyoko gari ne da ya shahara wurin sana'ar goro a shekarun baya mun kuma yi nasarar tattaunawa da sarki mai riko Malam Usman Baici wanda ya ba mu takaitaccen tarihin garin
wannan gari da ake min tambaya bisa kai Oyokun zango First gate of Kumo kakanninmu suka zo sun zo su 101 suka sauka a cikin aka yanka wannan kasa aka ba su suka yi tsara zango lokacin ba titi da ke wucewa ya taimaka wanga titin da ke wucewa ya taimaka kakanninmu dai sun fito Najeriya don Hausawa ne su 101 ne suka zo. Farkon sarkin da yace sarautan wannan zango ana ce mai sarki Bature. Na biyun kuma ana ce mai baban Amadu, sarki baban Amadu. Na uku shine Jibrin mai anguwa, sunan shi sosai Jibrin. To wannan ne shi babana Abdullahi Baici, shine na ciko kudunsu da yace sarauta. An nada shi sarauta 1982 aka dubiya shi kan sarautan zangon.
A kwana a tashi zangon Oyoko ya fada da inda wasu kabilu daga sassa daban na arewacin wasu kasashen Afirka ta yamma su kuma suka yada zango a wurin.
A nan cikin garin da da suka zo dai su Hausawan su zalla ne 101. A yanzu ma sai in ce maka Hausawa sun fi yawa. Hausawan ne suke da rinjaya. Muna da kabilu kaman uku ko hudu, don akwai Hausawa, akwai Basarawa, akwai Musawa, iyakan kabilun kenan.
Sai dai babban abin da ya bambanta zangon Oyoko da sauran zangonni a cewar Malam Usman shine kebe makabartan musulmi da na waɗanda ba musulmi ba. Ya kuma yi alfahari da nasarar da ƙauyen ke samu wurin karatu.
Babban abin alfahari na ni da yau babana ya dubiya ni kan kafan shi na yawo harka batun sarautan shi shekara biyu ke ga. Abinda nake alfahari mu makabartan mu ke bi ne. Alfahari na biyu akwai zangonnai gaban mun ga ƙauyuka kaman biyu ko uku ba makaranta, amma mu mun yi dadin kai dan uwan mu nan Malam Gali yana ya tsare makarantar, mun samu class kaman biyu da yake gwadawa. Yaran da sun fi karfin class biyu, to amma iyakan kwarin da muka gina ce.
Ko kai ga gaya mana abinda aka fi sani da wannan kauyi, kamar a ce wannan kauyi ya shahara ne cikin abubuwa haka ko kuma abu kaza.
Oyukun Zungu, ko kuma in kiran kanda wasa ake kira Yakun Zungu, ya shahara da malumma wurin jinya. Hasatan sarki da ya haife mu, mu ta sajin mu ma mu bakwai ne, mata biyu ne, mazan nan dukka malantaka ne, in jinya ne. Sunan garin nan ya shahara kan malantaka. Ka shigo garin nan, wato aikin Qur'ani ake.
To ko garin nan na da wani take?
Wannan gari ainihin taken shi dai ko waje shi dai a ce maka garin malumma. Takin da na san shi ko waje kenan, mun na yawo har kwando su na shiga har Tugu. Sai dai kaje a in ka ce ka fito Oyoko a ce garin malumman nan, to takin shi kenan.
Sarkin zangon Oyoko mai riko Malam Usman ya bayyana irin kalubaloli da suke huskanta a ƙauyen, inda wasu take kiran kansu masu kasa ke neman ta da su a wurin.
Kalubalen da muke fuskanta yanzu a garin nan nan shine wadansu dangi sun fito wai kasansu ne, mu kuma kakanninmu sun ba da cikakken tarihi, sun sauka hannun sarkin garin na zamanin ya je gama da Brahmahini Oyoko, Brahmahini kuma si Ashtar gidan sarautan na wurin na wannan zamani. Suka zo su yake da iko ya zo ya ba sarkin garin gankuntini shi kenan, wato Galadiman shi ya ba shi cikakken iko, suka yanka kasanga suka ba mu. To yanzu wani dangi sun fito suka haga da kai da sauran kujerun da suke nan a yanzu, wai kasansu ne. Mun yi sintiri gidan Otumfo tun 99 har ya kai 2008 maganan ya kwanta. Mun je gidan Brahmahin gidan Asante ma maganan ya zo ya yi shiru. Yanzu kuma sun tayi, yanzu haka court muke jiya. Ko ni da na zo bayan ga sun kai ni ga High Court, sun zo kuma sun kai ni ma District Court, muna tafiya kai gobe a tanin gana je court kan batun kasa. Shi ne abin da ke damu mu, sun takura muna bin yakin mu sosai ne. Wurin makabartan suke son wai su rage su sayar mu kuma muka kiya.
Dangane da kuma rayuwar al'umma, shi kuma wani irin kalubale kuke fuskanta, saboda in ma hukuma za su yi su taimaka muku ta fannin
rayuwar al'umma a garin nan? Wani bi na zamna sai in ma Allah godiya da yake wadanda suke haifaffen garin nan baka samun dan ta'adda ciki, baka samun dan ashe ciki. Amma abinda muke kaman muke neman gwamnati ya taimaka mana, kaman misali wurin makaranta, wato makarantar sarki ya anshi yayi takaddo shi har yayi flying takadda gidan bisa shi Arabic and English amma hannun mu bai kai ba kagan kauye ne ba sana'a yaran mu wadansu sun kakkare su ba aiki suna gidani to kaje abinda muke da problem
to game da sana'an garin nan me aka sani da garin nan ake cewa kamar ko sana'an goro ko wai koko ko wani baka kunan garin me yayi sana'an ku
a da can zangon yakunka sana'an da ake shi goro ake ci da kuma lemu sai ana lemu amma yanzu wadanga ba goro ba lemu sana'an bata
to ko ya holdan al'umman zangon oyoko da hukumomi take tambaya kenan da nayi wa malam Usman
district assembly mu dai yana kuma wuri
ba su kusa
amma assembly mind dake nan Farid shi ma yana cikin gari ne sunan shi Ufuri Farid baban shi masallaci ne amma shi ya zo ya bari
a ce kuna da matsala she kun bi shi cikin gari kun na ku samu shi
muna iya kiran shi a waya kuma wani bi ina sa takalmi in bi shi in ce mai kaji masallan da dai zo ko kuma barakan da zai zo a taimaka a sa hannu yayi shiru
to masu saurare annan zamu dasa aya sai kuma sabon mako zamu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da na tashar Alfa Radio Abdul Mukis Idris nake sallama da ku daga birnin Kumasi a kasance lafiya
to madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ina naku har yau ma'azu muhammad al-mukhtar abbas imam ratibi a babban masallaci nan ga fadama Accra Ghana ina so har yau dai zance dan kadan dangane da falala na sallan juma'a ga al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle sallan juma'a yana da falala daga cikin falalansa kamar yanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari Allah na kankare duk wani laifi da bawan Allah da ka aikata a tsakanin juma'a zuwa ga wani juma'a kamar yanda yake ya zo a cikin hadisin na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sirra da aminci tabbata a gare shi ke ba da labari yana cewa kaga sallah guda biyar da bawan Allah da ka yi da kuma sallan juma'a daga wannan juma'a zuwa ga wani juma'a baki daya annabi muhammad yace kafaratul lima bainahunna wa inna sallolin nan suka zamo dalilin kankarewar laifi wanda ke tsakanin wannan juma'an nan zuwa ga wani juma'a malam tukshal kaba'ir matukan mutum bai ga kowa babban laifi ba wannan hadisi na nuna muna muhimmanci ko falala na sallan juma'a yana zamo dalili na kankarewar laifi akan haka wajibin mu ne mai kokarin halartar sallan juma'a har wa yau annabi muhammad yana faɗi mana manakka sala duk wanda yayi wankan juma'a summa atala juma'a ta sana yazo masallacin juma'a fa salla ma qaddara lahu yayi salla iya gurgudun ikonsa summa ansata har yayi sannan yayi kawanci hatta ya furuga min khutbati hashir liman ya qali daga khutbansa summa yusalli ma'ahu yayi sallan juma'a tare da imam annabi muhammad yace gufira lahu ma bainahu wa bain juma'ati da gafarta mai laifin da ke tsakanin sa wannan juma'an nan har zuwa wani juma'a ukhra daban wa fadlu salatata ayyam bayan haka kuma da tsara mai falala na kuma kwana uku a takaice yana nufi da ya fi mai laifi har na kwana goma
to ga labaran amma a takaice kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zage-zage biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne shugaban Amurka Donald Trump yayi abin da ya kira biki a fadar White House inda ya jinjina ma ƴan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta suka kuma wanke shi
To masu sauraro da haka ke muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hatsi karfe 8 kenan agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato 7 agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi Chubahiro Diojone da ya hada shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Darol. Ni ce Aishatu Sule. Bissala.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.